إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a cikin wannan bagire mai tarin albarka a kalkashin wannan masallaci Masjidu Shafi'i a wannan anguwa ta Sura Bildi domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. A yau muna 27 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 19 ga watan 9 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025. Muna cikin Suratul Mulk, wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin wannan sura mai albarka. Zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idha hiya tamur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
Allah madaukakin sarki yake cewa a amintum man fis sama, shin yanzu kun amince cewa wanda yake cikin sama an yakhsifa bikumul ard ya kife kasa da ku fa idha hiya tamur sai ku ganta tana tangal-tangal da ku. Allah yake cewa a amintum man fis sama, shin yanzu kun amince wanda yake cikin sama an yursila alaikum hasiban ya aiko muku wata guguwa wadda tana dauke da duwatsu fasata'lamuna kaifa nadhir. Allah ya ce da sannu za ku san yaya gargadi na zai kasance. Allah yake cewa awalam yarau ila at-tayri. Allah ya ce wa laqad kadhaba alladhina min qablihim. Allah ya ce hakika waɗanda suka gabace su sun ƙaryata fa kaifa kana nakir, to yaya sakamakon kin amincewa ya kasance. Allah ya ce awalam yarau ila at-tayri, shin yanzu ba za su duba ba zuwa ga tsuntsaye. Ila as-sama'i, zuwa ga sama. Fawqahum, waɗanda suke saman su. Safatin, suna masu shunfuda fukafukansu. Wa yaqbidna, kuma suna kame fukafukansu. Allah ce ma yumsikuhunna illa ar-rahman, babu wanda yake rike su a sararin sama sai Allah madaukakin sarki. Allah ce innahu bi kulli shay'in basir, lalle shi mai gani ne a bisa dukkanin komai. A wannan ayoyi da muka karanta, Allah madaukakin sarki yana ma mutane gaba ɗaya gargadi da waɗanda suka kafirce cewa wai mutumin da zai zo duniya ya kafirce ma Allah madaukakin sarki, mutumin da za a ce mishi ga abin da Allah ya sanya shi amma ya ƙi ya yi abin da ya ga dama, sai Allah ya aza tambaya yake cewa wai shin ya mutane sun lamunce ne cewa Allah ba zai kife ƙasa da su ba da mutun zai zo duniya ya ma Allah shirka da mutun zai zo duniya ya ma Allah kafirci da mutun zai zo duniya ya hole ya saba ma Allah yayi abin da ya ga dama Allah ya ce mutane kafirai suna da garantin cewa Allah ba zai sa sama ta kife da su ba sai su ganta gata nan tana tangal tangal da su bayan cewa zamna take a da waje guda Allah ya ce wai mutane ko sun amince su kafirai ko sun amince cewa Allah madaukakin sarki ba zai turo musu ba wata guguwa wadda take dauke da duwatsu ko wadda take dauke da duwatsu ko wadda take dauke da wasu kunkunaye Allah ya ce wai su mutane da suka kafirce ma Allah ba su tsoron Allah ya sabkar da wata guguwa wadda wannan guguwa tana dauke da wasu duwatsu wanda idan suka dara akan mutum za su iya watsi mai kai su halaka shi Allah ya ce wai mutane da suka dage akan saba ma Allah da suka dage akan kafirci sun wane ne ya lamunce musu cewa Allah ba zai sabko da bala'i ba na guguwa daga sama ya halaka su Allah yake ce Allah ya ce to fasata'lamuna kaifa nadir Allah ya ce lokacin da bala'in ya zo lokacin da azabat ta zo lokacin da uqubat ta zo Allah ya ce a sannan ne mutane da su gane yaya gargadin da aka kasance ake musu ya kasance saboda an musu gargadi an musu wa'azi amma ba su bi ba a lokacin da azaba ta zo a lokacin wata nadama ko wani imani ba zai yi mutum amfani ba Allah ya tabbatar mana da cewa wa'anda suka gabace mu sun ƙaryata Allah ya ce to yaya sakamakon ƙaryata wannan su ya kasance saboda Allah madaukakin sarki ya sabkar musu da azaba Allah ya sabkar musu da abun da ya halakar da su sai Allah yake cewa wai shi dan adam da ya sakankance a duniya yake kafirci ga Allah baya kallon tsuntsu a saman shi lokacin da tsuntsu yake tashi sama ya shimfida kafukan shi yana yawo a sararin sama Allah ya ce ai wannan tsuntsu babu mai rike ta ya hana ta tafado daga sansarin sama sai Allah madaukakin sarki da Allah ya ga dama sai ya barta ta fado to in dai Allah yana da ikon da zai sa tsuntsuwa ya rike ta a sama to abu ne mai sauki Allah madaukakin sarki ya sabkar da wani bala'i daga sama wanda za ya halaka mutanen da ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba Allah ya ce babu mai rike su sai Allah shine wanda yake da rahama Allah ya ce lalle shi amsa dukkanin komai mai gani ne babu wani abu da yake boye mishi a sararin sama ko a sararin ƙasa ko a wani wuri a wannan duniyar da inda ka sani da inda baka sani ba babu wani abu da zai faru wanda Allah madaukakin sarki baya da ido akan wannan Allah yake cewa a amintum man fis sama an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur wannan gargadi ne Allah madaukakin sarki yake yi ma kafirai gargadi ne Allah madaukakin sarki yake yi ma mutanen da suka wuce iyaka a wajen saba ma Allah madaukakin sarki Allah ya ce wai shin yanzu ku kun amince ku kafirai Allahn da yake saman ku ya ki sabko muku da wani bala'i wanda yake saman al'arshi ya sabko muku da ƙasa sai ta kife ku ku bace a cikin ta saboda uquba akan kafircin da kuka kasance kuna yi a duniya Allah ya ce fa idha hiya tamur sai mu ga ƙasa tana motsi tana tangal tangal da mu Allah yake cewa a amintum man fis sama a wannan aljumhur sun karanta shi a amintum man fis sama kamar yadda muke karantawa da hamza guda bi ma almad sai a karanta shi a amintum man fis sama amma a riwayan asim da hamza alkisai da ibnu amir sun karanta shi a amintum da hamza guda bi amma mukhaffafataini ba tare da sun yi madda ba sai a ce amintum ba tare da an yi madda ba a qira'an asim da hamza alkisai da ibnu amir haka al-imam abu amir ya karanta shi cewa amintum kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ilaihin nushur to abu amir yana karanta shi wa ilaihin nushur amintum man fis sama sai ya kasance ya karanta shi da hamza guda tare da madda al-imam ibnu kathir shi kuma ya kasance yana karantawa wa ilaihin nushur wa amintum man fis sama wa ilaihin nushur sai kasance yana karanta shi wa amintum hamza guda sai a maida ta kasance wawu ce sai ma'anar shi ta kasance wa amintum sai kuma kuka amince man fis sama'i wanda yake sama an yakhsifa bikumul ardi yakifi qasadaku saboda duk mutumin da bai yi imani ba duk mutumin da ya kafirce ma Allah madaukakin sarki to kamar ya yarda makan shi duk wata ukuba da Allah madaukakin sarki zai mishi ya yarda makan shi idan Allah ya ga dama ya sabko da bala'i daga sama ya yarda makan shi idan Allah ya ga dama ya sabko da guguwa daga sama ta halaka shi al-imam ibn kathir sai yake karanta shi al-nushur wa amintum al-khasfu da yazo a wannan aya Allah madaukakin sarki yake cewa an yakhsifa bikumul ard Allah ya kife kasa da ku a yare na larabci idan aka ce al-khasfu ana nihin da shi huwa al-ghiyab shine a badda mutun a doran kasa a bar ganin shi to an shafe shi kenan kamar an shafe hukuncin shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari Allah yake cewa fa khasafna bihil ard Allah ya ce muka kife kasa da shi kasa ta bude ya nutse a ciki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa bainama rajulun yamshi fi khullatin tu'jibuhu nafsuhu id khasafa Allah bihi al-ard fa huwa yatajaljalu fihi ila yawm al-qiyamah sai Allah madaukakin sarki ya kife kasa da shi shine abinda ake nufi da an yaqsifa bikum al-ard ma'ana da Allah ya ga dama zai iya bude kasan idan Allah ya bude kasan sai mutane waɗanda suka kafirce su shiga a ciki sai Allah madaukakin sarki kuma ya koma ya maida kasan yanda take kamar yadda kasan an yi gina an binne wani abu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa shin wai su waɗanda ba su yi imani ba sun lamunce ma Allah madaukakin sarki ya sabkar musu da wannan bala'in koko me suke nufi sai Allah yake cewa fa idha hiya tamur sai mu gane ta ita wannan kasai tana motsi tana tangal tangal da kai ashe Allah madaukakin sarki da ya bar kasa ka aza motarka ka aza gidanka mai bene uku kai ma ka zamna tare da nutsuwa ba tare da ta gilgiza ba to wannan rahama ce da tausayi da Allah madaukakin sarki da Allah ya ga dama sai ya sa kasan ta motsa da Allah ya ga dama sai ya sa ka ji kasan tana tangal tangal da kai Allah yake cewa fa idha hiya tamur al-mawru ayarin al-arabci shine al-haraka ma al-ittirab shine abinda zai zanki motsi yana gilgiza gilgizan da zai tayar maka da hankali gilgizan da dukkanin duniya idan aka yi irin wannan gilgizan zaka ji cewa a kafafe na yada labarai ana ta gayin cewa kasa kaza an yi gilgiza kasa kaza an yi gilgiza saboda a duk duniya babu abinda yake daga ma dan adam hankali kamar lokacin da Allah madaukakin sarki zai yi umarta kasa ta gilgiza da shi sai Allah yake cewa a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a wani wurin Allah yake cewa qul huwal qadiru kace Allah shine mai iko ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum Allah shine yake da iko idan ya ga dama ya sabko muku da azaba daga samanku aw min tahti arjulikum Allah shine yake da iko idan ya ga dama ya sabkar da azaba ta digadigan kafahuwan mutane a wani wurin Allah yake cewa afa aminal ladina makaru sayyi'a shi yanzu mutanen da suka amince suka lamunce makafirci suka lamunce masaba ma Allah an yakhsifa Allahu bihimul ard Allah yace yanzu sun amince Allah madaukakin sarki ya kife kasa da su aw ya'tiyahumul adhabu min haythu la yash'urun koko sun lamunce Allah madaukakin sarki ya sabko musu da azaba ta inda ba sa tunani haka Allah madaukakin sarki yake cewa afa amina afa amin afa afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaykum hasiban hasiban thumma la tajidu lakum wakila Allah yake cewa yanzu mutane sun amince da kafircin su sun amince da shirkar su sun amince da saba ma Allah da bujire ma dokokin Allah madaukakin sarki da cewa Allah ya turo musu wani bala'i daga sama wanda za ya halaka su Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah yake cewa am amintum man fis sama shin wai koko dai mun lamunce mun amince mun sakankance cewa man fis sama'i Allah wanda yake a sama an yursala alaikum hasiban ya sabko mana da wata guguwa wadda tana dauke da kankaru ko wadda tana dauke da duwatsu wanda za ta halaka al'umma Allah ya ce fasata allamuna kaifa nadir Allah ya ce a lokacin da bala'in ya zo a lokacin da masifar ta zo Allah ya ce fasata allamuna kaifa nadir Allah ya ce a sannan ne mutane za su gane cewa wai ashe gargadin da annabawa suke yi gargadin da malamai suke yi jan hankali da ake yi da alqur'ani da hadisan manzon Allah ashe abu ne wanda da gaske ne Allah yake cewa a lokacin da azabar ta zo a lokacin nan ne dan adam zai tabbatar da wannan anan Allah madaukakin sarki yake cewa hasiban alhasib a yaren larabci shine iska duk iskan da za ta taho tana doke da duwatsu ɗan ƙanana wanda za su iya shige ma ido koko manyan duwatsu to wannan ita ce ake ce ma alhasib a yare na larabci kamar yadda alfarazdaq yake fada a cikin waken shi yake cewa mustaqbilina shimalar rih tarjumuhum bihasibin kanadifil qutni kanadifil al'utni manshur yake cewa zaka ga wata iska tana tunkara su bihasibin yake cewa wannan iska tana dauke da duwatsu tana dauke da wasu kankaru wanda za su iya shige ma mutum idanu hatta su halaka shi Allah yake cewa fasata allamuna kaifa nadir Allah ya ce a lokacin da narkon azaba ya zo a lokacin nan ne mutane za su tabbatar da gargadin da Allah madaukakin sarki yake yi musu anan da Allah yake cewa fasata allamuna kaifa nadir ai lokacin da azaban ya samko a lokacin nan ne mutane za su yarda da abin da aka kasance ana karanta musu Al-jumhur sun karanta shi fasata allamuna kaifa nadir sun karanta shi da ta'un kamar yadda muke karantawa amma al-Imam al-Kisa'i shi kadai ya karanta shi da cewa fasaya'lamuna da sannun ne za su sani kaifa nadir yaya ne gargadin Allah madaukakin sarki ya kasance al-Imam Nafi' ya karanta a riwaya shi fasata'lamuna kaifa nadiri ya karanta shi da ya'un kamar yadda ya karanta shi a wurin Nakir sai yake cewa fasata'lamuna kaifa nakiri imana sai a karanta shi da ya'un wannan kuma ya tabbata a waƙe na larabci kamar yadda al-Hassan bin Thabit yake rerawa a cikin waƙen shi yake cewa fa'andhir mithlaha nushan quraishan fa'andhir mithlaha nushan quraishan min ar-rahman in qabilat nadiri yake cewa nayi ma quraishawa gargadi daga Allah madaukakin sarki yake cewa in qabilat nadiri in ta karbi wannan gargadin nawa sai Allah yake cewa walaqad kadhdhaba alladhina min qablihim Allah yake cewa hakika wa'anda suka gabace su sun ƙaryata Allah ce fa kaifa kana nakir Allah ce yaya sakamakon kin amincewa da abin da aka zo musu da shi ya kasance a wannan ayar bayan Allah madaukakin sarki ya karanta mana ayoyi guda biyu amincin man fis sama da amincin man fis sama wannan gargadi ne Allah yake ma mutane a cikin wa'annan ayoyi guda biyu wai mutane sun amince Allah ba zai turo wani bala'i daga sama ba wai mutane sun amince Allah ba zai turo musu ba wasu guguwa daga sama ta halaka su to a wannan ayar sai Allah ya kawo misali wani zai iya cewa Allah ba zai iya turo da wani bala'i daga sama ba ya halaka mutane wani zai iya cewa kasar Allah ba zai iya mata umarni ba ta tsage mutane su halaka sai Allah ya kawo misali dan ya tabbatar ma da kafirai cewa shi mai iko ne akan ya halakar da su daga sama ko daga ƙasa Allah ya ce to ai wa'anda suka gabace mu wa'anda suka gabace su irin Adawa da Samudawa da mutanen Shu'aib da mutanen Fir'aun da ma wa'anda ba su ba Allah ya ce ai mun halaka su wannan misali ne Allah yake kawowa kamar mutum ne ka ce ba zai iya yin abu kaza ba sai ya tabbatar maka da cewa wannan aikin shi ne ya sha yin irin wannan aikin Allah yake gaya mana a wata ayan Allah yake cewa wa in yukadhibuka idan dai har sun ƙaryata ka faqad kadhabat qablahum qaum nuh wa ad wa thamud Allah yake cewa in sun ƙaryata ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wa'anda suka gabace su mutanen annabi Nuhu da mutanen Adawa da Samudawa wa qaumu Ibrahim Allah ce da mutanen annabi Ibrahim wa qaumu Lut da mutanen annabi Lut Allah ce wa ashabu Madyan da mutanen Madyan Allah ce wa kudhiba Musa Allah ce haka kuma sun ƙaryata annabi Musa sune mutanen Fir'aun Allah ce fa amlaitu lil kafirin Allah ce sai na dan jinkirta makafirai fa akhaztuhum Allah ce sai na kama su da kamuna na azaba Allah ce fa kaifa kana nakir to yaya sakamakon kin amincewa ya kasance tunda azaba ta rige ta zo babu wata tuba babu wata nadama da za ta amfanar da mutum to wannan misali ne Allah yake badawa da cewa shi mai iko ne akan ya turo da bala'i daga sama shi mai iko ne akan ya turo da guguwa daga sama wanda za ta iya halaka mutane anan da Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim hakika wa'anda suka gabace su sun ƙaryata fa kaifa kana nakir ya gargadi na ya kasance wannan kafirran quraishawa ne Allah madaukakin sarki yake ja musu hankali cewa wa'anda suka gabace su na daga al'ummomi Allah madaukakin sarki ya halaka su dan haka duk al'ummar da ta saba ma Allah duk al'ummar da tamma Allah kafirci to abu ne mai sauki Allah madaukakin sarki idan ya ga dama ya halaka wannan al'ummai Allah yake cewa awalam yarau ila tayri shin yanzu su kafirai wa'anda suka kafirce mu Allah koko yanzu su mutanen duniya gaba ɗaya sun bada su duba ba ila tayri zuwa ga tsuntsaye musakharatin fi jawis sama'i wanda suna yawo a sararin sama Allah ya ce ma yumsikuhunna illa arrahman Allah ya ce zaka gane su suna shunfuda fukafukan su kuma idan suka ga dama su matse fukafukan su Allah ya ce ai babu wanda yake hana su su hado daga sararin sama illa arrahman sai Allah wanda ya kasance shine mai rahama innahu bikulli shay'in basir wannan misali ne na biyu Allah yake kawowa a lokacin da Allah ya ce idan ya ga dama zai iya sauko da bala'i daga sama ko daga ƙasa Allah ya kawo misalin wanda ya halaka na daga al'ummomin da suka gabaci Qurayshawa sai Allah ya ƙara kawo misali na biyu Allah ya ce mutane idan suna shakkun cewa ba za a iya halaka su ba to su duba su gani zuwa ga tsuntsu lokacin da yake tashi a sama ya kame fukafukan shi Allah ya ce ai babu wanda yake rike shi ya hana shi ya hado in ba Allah madaukakin sarki ba a suratul nahl Allah madaukakin sarki yake cewa ma yumsikuhunna illa Allah babu wanda yake rike su ya hana su su hado in ba Allah madaukakin sarki ba wannan wa'azi ne da izina Allah yake mana da tsuntsu ka duba yadda tsuntsu zai tashi a sararin sama ya baza fukafukan shi yana yawo a wani sa'in idan suka jero za ka ga cewa kai ma suna birge ka saboda yanayin in belbelu ne haka za ka ga sun jero su guda 30 ko su guda 40 a jere suna ta haya a doron ƙasa Allah ya ce to babu wanda ya isa ya rike su in ba Allah madaukakin sarki ba anan da Allah madaukakin sarki yake cewa safatin suna masu shunfuda fukafukansu wannan ismul fa'il ne Allah madaukakin sarki ya zo da shi sai kuma Allah ya ce wa yaqbidna sai kuma suna kame wa'annan fukafukan nasu abinda ya kamata koko da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya ce safatin wa qabidat suna masu shunfuda fukafukansu kuma suna masu matse su amma sai Allah madaukakin sarki bai ce qabidat ba sai ya ce wa yaqbidna saboda shi rufe fukafukan ba shi ne asali ba asali a tsuntsu a lokacin da zai yi tafiya asali shi ne ya baza fukafukan shi amma matse fukafukan shi da zai yi ba zai yi ba tsuntsu zai tashi sama kuma ya matse fukafukan shi a yana matse su ne lokacin da yake hutawa ma'ana sai ya ci wasu 'yan kiluluwa idan ya buƙaci ya huta a sannan ne yake matse fukafukan shi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya zo da cewa wa yaqbidna suna masu kame shi ismul fa'il idan ya zo yana nuna cewa abu ne wanda ba zai taɓa canzawa ba babu yadda za a yi tsuntsu ya tashi a sama ba tare da fukafukai ba
koda abara ce ko wani abu idan ka buge mishi fuffike guda zaka ga cewa ba zai iya tashi ba ko ya kasance fukafukan shi ba su lahiya zaka ga cewa ba zai iya tashi ba ya miƙe ya yawo a sama kana da dama a lokacin da zaka kama shi to shi ismul fa'il idan yazo yana nuna cewa abu ne wanda ya tabbata har abada kamar yadda ya tabbata babu yadda za a yi tsuntsu ya tashi ba tare da fukafukai ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa safatin wa yaqbid amma wa yaqbidna sai Allah yazo da fi'ili shi kuma fi'ili a yare na larabci abu ne wanda zai iya canza ma'ana aiki za a iya yin shi yanzu za a iya bada umarni a yi shi za a iya bari sai a nan gaba a yi shi misalin wannan tafsirin idan aka muka ga dama za mu yi shi yanzu idan muka ga dama za mu ce sai gobe idan muka ga dama za mu umarci wani ya zo ya zamna ya yi to shi haka aiki yake shi yasa Allah madaukakin sarki ya zo da fi'ili mudari'i haka kuma a kawo ismul fa'il sannan a biyo da fi'ili wanda yake mudari'i abu ne wanda ya tabbata a yare na larabci kamar yadda aka samu a bakin wani mai azancan magana yake cewa bata yughashiha bighadabin batirin yaqsidu fi aswaqiha wajair anan da yake cewa batir tsananin hushi sai kuma yake cewa yaqsidu yazo da ismul fa'il kuma sannan yazo da fi'li wanda yake mudari kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala ana abidun ma abattum Allah yake fada a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya makafirai ya gaya makuraishawa cewa shi ba zai taba bauta ma abinda suka kasance suna bauta ma na gumakai ba sai Allah madaukakin sarki ya zo da ismul fa'il da Allah ya ga dama zai ce wala ana a'budu ni ba zan bauta ma ba idan aka zo da a'budu ma'ana za ta kasance a yanzu manzon Allah ba zai bauta ma gumki ba amma wal iyadu billah mai yiwa gobe ko banda gobe ya bauta mishi shi alciya shi yasa Allah madaukakin sarki ya zo da ismul fa'il dan a tabbatar da kore dan a kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bauta ta gumaka anan da Allah madaukakin sarki yake cewa safatin wa yaqbid su tsaye suna baza fukafukan su a sama kuma su rufe Allah ya ce ma yumsikuhunna illa Allah babu wanda yake rike su in ba Allah madaukakin sarki ba anan an ce suna baza fukafukan su kuma su matse amma kuma nan kuma Allah ya ce ma yumsikuhunna illa Allah babu wanda yake rike su in ba Allah madaukakin sarki ba shi yasa anan abinda ahlus sunna wal jamaa suke akan shi shine cewa da bawa da aikin da bawa za ya yi duka Allah madaukakin sarki shine ya halicce su Allah yake cewa wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah madaukakin sarki shine ya halicce ku tare da abin da kuke aikatawa Allah madaukakin sarki shi ya halicce ka kuma shi ya halicci shan giya Allah madaukakin sarki shi ya halicce ka kuma shi ya halicci dukkanin wani aiki da zaka yi amma abinda ahlus sunna wal jamaa suke akan shi shine dan adam yana da zabi Allah yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah madaukakin sarki ya baka zabi in ka ga dama a yau kai musulunci in baka ga dama ba a gobe kai kafirci in ka ga dama ka ƙi yin zina in ka ga dama ka yi zina shi yasa wani da Umar yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ya kama shi ya saba ma Allah ya yi sata sai Umar ya ce za mu cire maka hannu sai ya ce ai inda Allah madaukakin sarki bai so ba da ba zai yi sata ba sai Umar ya ce mu ma inda Allah madaukakin sarki bai so ba da ba za mu kire maka hannu ba to wannan shine abin da ahlus sunna wal jamaa suke akan shi saboda Allah ya ce safatin wa yaqbid suna baza fukafukan su a sama amma babu wanda yake rike su in ba Allah madaukakin sarki ba amma bawa yana da zabi in ya ga dama ya aikata alkhairi faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur Allah ya ce in mutum ya ga dama yayi imani in mutum bai ga dama ba ya kafirci shi yasa duk da cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicci aikin naka dan haka idan kai aikin kuma saboda an baka zabi to lada aikin ko zunubin aikin kuma yana gare ka misali da za ka yi sallah ba za a ce Allah madaukakin sarki ba tunda shi ya halicce ka da aikinka za a ba Allah ladan sallan haka ba za a ce ba idan ka saba ma Allah ka yi zina Allah ya kiyaye mu ba za a ce zunubin zina ba za a ɗauka a ba Allah madaukakin sarki wal iyadu billah saboda shi ya halice ka da aikin a'a Allah yake cewa laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malu Allah yake cewa al'ummar da suka wuce suna da lada aiki ko zunubin aiki da suka aikata idan mutun ya aikata alkhairi yana da ladar idan mutun ya aikata zunubi yana da ladai sabanin abinda aljahmiya da almu'tazila da alqadariya suka tai akan shi su suna ganin cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicci mutum dan haka al-insan musayyar wa laysa mukhayyar dan haka su suna ganin dan adam kawai Allah madaukakin sarki shi yake sanya shi aiki dan adam bai da zabi misali mutumin da ya sha giya su a wurin su ba wai zabin shi bane shan giya Allah ne ya zaba mishi ya sha giya a wurin su mutumin da yake sallah ba wai zabin shi bane sallah a Allah ne ya zaba mishi yayi sallah dan haka su a fahimtar su idan ka saba ma Allah sai aka maka azaba da saban da kai to ba a maka adalci ba a fahimtar su amma wannan kuma ahlus sunna wal jamaa sun tabbatar mana da cewa ba fahimta ce wadda bata da asali a addini fahimta ce wadda take gurbatacciya saboda su a wurin su dan adam da zai aikata aikin asha to bai kamata a mishi azaba ba saboda Allah madaukakin sarki shine ya sanya shi ya aikata wannan aikin Allah madaukakin sarki yake cewa a amintum man fis sama shin yanzu kun amince wanda yake sama an yakhsifa bikum al-ard yakifi qasa da ku wannan da Allah yake cewa kun amince wanda yake sama aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine cewa Allah madaukakin sarki yana sama Allah madaukakin sarki akan abun da yazo a cikin alqur'ani da abun da yazo a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki yana a sama shi yasa yana daga cikin sunayen Allah akwai al-aliyyu wanda shine wanda ya daukaka akwai al-a'la wanda shine yafi kowa daukaka yana saman halittu da dukkanin abun da Allah madaukakin sarki ya halitta haka yana daga cikin sunayen Allah al-muta'ali wanda shine yake da cikakken iko akan bayin shi Allah idan ya ga dama zai yi abun da ya ga dama a lokacin da ya ga dama koda ko mutane ba su ba koda ko mutane suna kin haka shi yasa al-ulu tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana sama ya zo a alqur'ani mai girma da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko shine akwai ulu sha'an wanda cewa Allah madaukakin sarki shine yake da girma shine yake da girma dhul jalali wal ikram haka yazo daga cikin sifa na ulu mai tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana sama shine akwai ulu qahrin yan shine Allah shi yake da iko ya zartar da abun da ya ga dama idan Allah ya ga dama ba za mu tashi daga wannan tafsirin mu dukkan mu sai mun rasu dan Allah ya ga dama za mu tashi wani ya mutu yau wani ya mutu gobe gwalgwadon yadda Allah madaukakin sarki ya ga dama akwai ulul fawqiyya wanda yana mai tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana sama wannan shine abin da wannan ayar take mai tabbatar mana Allah ya ce a amintum man fis sama shin yanzu kun amince wanda yake sama an yakhsifa bikum al-ard abinda ahlus sunna wal jamaa suka tai akan shi shine Allah madaukakin sarki shine yake saman dukkanin halittun shi dukkanin wata halitta da kake gani a doran kasa dukkanin wata halitta da kake iya hangowa a sama to Allah madaukakin sarki shike saman kololuwa daga Allah madaukakin sarki babu wani abu a sama haka kuma madhhab na ahlus sunna wal jamaa shine cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshin shi shi yasa yana daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki shine al-aliyyu al-imam az-zajjaj a cikin littafin shi tafsiru asma'illahi al-husna yake cewa Allah shine al-muta'ali ai huwa al-mutafa'ilu min al-ulu Allah madaukakin sarki shine wanda ya daukaka yace wallahu ta'ala alin wa muta'alin wa ali yake cewa Allah madaukakin sarki shine wanda yake sama dukkanin halittun shi wa muta'alin Allah madaukakin sarki shine yake da ikon da ya zartar da abun da yake ya ga dama wa ali kuma Allah madaukakin sarki shine wanda yake da cikakken girma wanda babu wata halitta mai irin wannan girman kamar Allah madaukakin sarki Al-Qur'ani mai girma ya zo da ayoyi daban-daban domin ya tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana sama. Allah yake cewa wa huwal aliyyul azim. Allah madaukakin sarki shine madaukaki abin girmamawa. Wannan ayar tana mai tabbatar da abin da muka fadi na farko shine uluwu sha'an. Allah madaukakin sarki shine wanda yake da girma. Allah yake cewa sabbih isma rabbikal a'la. Ka ambaci sunan ubangijinka koko ka tsarkake ubangijinka al'a'la wanda shine mafi daukaka. Allah madaukakin sarki yake gaya mana a wata ayar kuma alimul ghaibi washahada. Allah madaukakin sarki shine masanin abin da yake boye da abin da yake bayyane al-kabirul muta'al. Allah madaukakin sarki shine wanda yake da girma shine wanda ya daukaka akan bayon shi. A wani wurin suratul an'am Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah shine wanda ya daukaka shine wanda yake akan bayon shi. A wani wurin lokacin da Allah madaukakin sarki yake yaba mala'iku Allah yake cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mala'iku suna tsoron Allah su wanda yake a saman su. Wannan ayar kuma tazo take mai tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana sama. Yake cewa ayat take cewa aminchum man fis sama. Shin yanzu kun amince cewa wanda yake sama an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur. Ibn Jarir al-Tabari a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa huwa dhu uluwin. Allah madaukakin sarki shine wanda ya daukaka. Wartifa'in shine wanda yake sama akan komai. Ala kulli shay duk wani abu da kake gani a doran duniya to Allah madaukakin sarki yana saman shi. Allah malaike cewa wal ashiya'u yake cewa dukkanin abubuwa kullaha dunahu duk wani abu da kake gani to yana kasan Allah madaukakin sarki. Li'annahu fi sultanihi yake cewa saboda shi Allah a cikin mulkin shi jariyatun alaihim qudratuhu kudran Allah ita ce take yawo a cikin dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya halitta. Yake cewa madiyatun fihim haka Allah madaukakin sarki yake zartar da abin da ya ga dama a cikin bayon shi. Haka al-Imam Sa'adi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa wa huwal aliyyu. Allah madaukakin sarki shine wanda yake sama. Yace ai bi dhatihi fawqa arshihi. Allah yana saman al-arshi da zatin shi. Al-aliyyu bi qahrihi li jami'il makhluqat. Wanda yana sama a dukkanin bayin shi. Yana caccanza al'amura yadda ya ga dama. Yace al-aliyyu bi qadrihi li kamali sifatihi. Allah madaukakin sarki shine wanda ya daidaita akan al-arshi saboda cikas sunayensa. Haka idan ka koma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki yana a sama. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ta'manuni shin yanzu ba za ku amince mini ba wa ana aminu man fis sama. Allah ce alhali ni ne amintacce koko ni ne amintaccen wa'anda suke sama. Wannan hadisin yana mai tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana sama da zatin shi a saman al'arshin shi kamar yadda wannan ayar ta yi bayani. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin da Abu Huraira ya rawaito al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi yake cewa Allah madaukakin sarki a lokacin da dare yake kaiwa uku karshe na dare misalin abun da yafi karfe 3 zuwa karfe 4 yake cewa Allah madaukakin sarki yana sabkowa. Yake cewa yanzilu rabbuna yake cewa Allah madaukakin sarki ubangijinmu yakan sabkowa kullal lailatin ila samaa'id dunya. Allah yana sabkowa zuwa ga sama ta duniya sai Allah ya tambaya yace man yad'uni fa astajibu lahu wane ne wanda zai roke ni in karba masa. Man yas'aluni fa u'tiyahu Allah yace wane ne zai tambaye ni in bashi. Man yastaghfiru li fa aghfir lah Allah yake cewa wane ne wanda zai roke ni ya ta wane ne zai roke ni gafara in gafarta masa. da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna ta'ala kullal lailatin ila sama'id dunya, Allah yana sabkowa zuwa ga sama ta duniya, wanda yana mai tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki yana sama a dukkanin halittunsa. Haka hadisin aljariya wadda sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hakim bin Marwan wanda ya so ya antar da ita, a lokacin da ya so ya antar da wannan bawai sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai in antar da ita, sai manzo Allah ya tambaye ta aina Allah, to ina Allah yake, sai ta ce ai fis sama'i, take cewa Allah madaukakin sarki yana sama, sai manzo Allah ya tambaye ta man ana, ni kuma wane ne, sai take cewa anta rasulullah, tace ai kai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace atiqha fa innaha mu'mina, manzo Allah yace ka sake ta ka antar da wannan baiwar saboda ita tana da imani, takaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa tana da imani saboda ta ce fis sama'i, saboda ta tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana sama a saman al'arshi ta bakwai da zatin ta, manzo Allah ya gwada imanin ta ya tabbatar da cewa tana da imani koko bata da imani. Shi yasa al-Imam Shafi'i a cikin Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith kamar yadda al-Imam As-Sabuni ya fitar yake cewa al-Imam Shafi'i yana ganin cewa idan mutun zai antar da baiwa, misali mutun ne yayi kafara amma kafaran tashi yana da baiwa wanda zai antar da ita, al-Imam Shafi'i yake cewa idan dai wannan baiwar bata da imani to ba za a karba ba, baiwar Allah yake cewa au tahriru raqabatin mu'mina, sai ya kasance idan za a antar da baiwa sai ta kasance tana da mai imani, misali Allah ya sauke mutun ne zai kashe mutun ne zai aikata wani aiki wanda dole sai ya antar da baiwa, to wannan baiwar idan dai bata da imani ba za a karbi wannan antarwar ba. Al-Imam Shafi'i yake cewa mi yassa, saboda lokacin da ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa Allahu fis sama, take cewa Allah madaukakin sarki yana a sama, wannan ya tabbatar da cewa tana da imani. Ibn Abdul Bar a cikin littafin shi al-Istizkar yake cewa amma qawluhu fi hadha al-hadith lil-jariya, yake cewa fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan baiwar aina Allah, lokacin da manzo Allah ya tambaye ta ina Allah yake, tace ai huwa fis sama, yana cikin sama. Ibn Abdul Bar yake cewa fa ala dhalika jama'atu ahli sunna, yake cewa wannan ita ce aqida ahli sunna cewa Allah madaukakin sarki yana sama, yace wa hum ahlul hadith, yace kuma ahli sunna wal jama'a su suka hi kowa fahimtar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wa ruwatuhu, haka kuma su suka hi kowa rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al mutafaqihuna fi, yace ahli sunna wal jama'a su suka hi kowa fahimtar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wasairu naqalatihi kulluhum yaqulu ma qala Allah ta'ala fi kitabihi, yace dukkan wanda suka rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna fadar abinda Allah madaukakin sarki yake fada shine ar-rahmanu 'alal arshi stawa, Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshin shi, yake cewa wa anna Allah azza wa jalla fis sama, yake cewa aqidar ahli sunna wal jamaa shine Allah madaukakin sarki yana sama, wa ilmuhu fi kulli makan, amma ilmin Allah yana akan kowane waje, wa huwa zahirul qur'an fi qawlihi jalla, yake cewa wannan shine abinda wannan ayar ta zo ta tabbatar mana da cewa a amincin man fis sama'i an yakhsifa bikum al arda fa idha hiya tamur, yanzu misali da za a ce ka sa kyamara a gidanka, duk inda ka tafi ka hada wannan kyamarar da salularka kana ganin waye shiga a gidanka waye fito a gidanka, lokacin da ka fita gari baka cikin gidan, iliminka ai yana a cikin wannan gidan saboda na'urar za ta gwada maka wane ya zo daidai karfe kaza kuma wane da ya zo ya dauki abu kaza, wannan ba yana nuna cewa ba kana kasuwa kuma kana gida, na'urar ita ce za ta gaya maka waye shigo gidanka, amma ba wai ana nihin ba kai ka rabu bi kana kasuwa kuma kana gidanka to dan haka bayayyuwa kace Allah madaukakin sarki ya rabu bi bi ma'ana kace inda ake shan giya Allah yana nan a nan inda muke karatu Allah yana nan a inda ake zikiri Allah yana nan abu ne wanda ba zai yiwu ba hatta a fahimta irin ta dan adam idan dai zaka yarda cewa zaka iya bada labarin gidanka akan cewa baka nan to haka Allah madaukakin sarki ilimin shi yana a ko ina amma kuma shi a ina yake Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshin shi Allah madaukakin sarki yake cewa ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u Allah yake cewa wajen Allah ne aiki mai kyau yake hauhawa Allah yake cewa magana mai kyau Allah ya ce a wurin Allah take hawa wal amalus salih yarfa'u Allah ya ce kuma aiki nagari aiki na kirki Allah madaukakin sarki yakan daga shi zuwa a sama haka hatta mu ma bayu a lokacin da zamu roƙon Allah a lokacin da zamu yi addu'a idan muna son wata bukata ina ganin cewa muna daga hannayen mu ne a sama wannan daga hannun da muke a sama shi ma dalili ne mai tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana a sama dan Allah madaukakin sarki yana inda kake zamne ai bai kai sai ka daga hannu ba tunda yana nan kusa da kai yana jin ka amma da ilimin shi shi kuma ya daidaita akan al'arshin shi haka ibnu abdul bar ya ci gaba da cewa ma'ani hadhal hadis yake cewa ma'anar wannan hadisin cewa Allah madaukakin sarki yana sama yake cewa wadihatun yustaghna 'anil kalam fiha yake cewa abu ne wanda yake a bayyana karare ba dole ba sai ma an zo ana kokarin a fahimtar da kai cewa Allah madaukakin sarki yana sama yake cewa amma qauluhu aina Allah yake cewa amma tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ma wannan baiwar cewa ina Allah faqalat fis sama'i sai tace Allah madaukakin sarki yana sama yace fa ala hadha ahlul haqq yake cewa ma'abuta gaskiya wa'anda suka gasganta Allah madaukakin sarki wannan shine abunda suke akan shi yace li qawlihi azza wa jalla saboda fadar Allah madaukakin sarki a amintum man fis sama shin yanzu kun amince wanda yake a cikin sama an yakhsifa bikum al-ard ya yakefe kasa da ku wannan yana mai tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki yana sama haka al-imamu ahmad a cikin masailu al-imamu ahmad riwayatu abi daud al-imamu ahmad yake cewa الله في السماء yake to Allah madaukakin sarki yana a sama wa ilmuhu fi kulli makan yake to amma ilmin Allah madaukakin sarki yana akan kowane wuri la yakhlu min ilmihi makanun haka babu wani wuri a doran duniya da za a ce babu ilmin Allah madaukakin sarki akan wannan ilmin haka al-imam yusuf bin musa al-qattan a cikin tabaqatul hanabila yake cewa qila li abi abdullahi ahmad ibn hanbal yake cewa an tambayi al-imam ahmad ibn hanbal ake ce mishi wallahu ta'ala fawqa as-sama'i as-sabi'ati ala arshihi an tambaye shi cewa Allah madaukakin sarki shine wanda ya daidaita akan sama ta bakwai akan al'arshin shi ba'inun fi qalbihi wa qudratuhu wa ilmuhu bi kulli makan kuma Allah madaukakin sarki da ilimin shi da kudrar shi sun yawalta akan dukkan kowane wuri sai al-imam ahmad yake cewa na'am yake cewa wannan magana ita ce gaskiya ala arshihi la yakhlu shay'un min ilmihi Allah madaukakin sarki yana akan saman al-arshin shi babu wani abu da yake boye ma Allah madaukakin sarki haka ibnu abi zamani a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa yanzilullahu ila sama'id dunya bi nisfil layl hadisin abu huraira da muka karanta manzo Allah yake cewa Allah madaukakin sarki yana sabkowa a sama ta duniya a kowane dare a lokacin da dare ya kai karshe yake cewa wa hadha alhadis yake cewa wannan hadisin bayyana anna Allah azza wa jalla ala arshihi fis sama yake cewa wannan hadisin yana mai tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki yana akan al'arshin shi a sama dunal ardi amma Allah madaukakin sarki baya cikin ƙasa wa huwa aidan yake cewa wannan maganar bayyinun fi kitabillah Allah madaukakin sarki ya bayyana ta a cikin littafin shi wa fi ghairi ma hadithin yake cewa da yawa kuma daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana sama. Ibn Taymiya a cikin littafin shi Al-Fatawa Al-Kubra yake cewa hadha kitabullah, yake cewa wannan alqur'anin min awwalihi ila akhirihi, tun daga harkon shi har ƙarshen shi, wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min awwaliha ila akhiriha, yake cewa tun daga farkon ta har ƙarshen ta, yace thumma ammatu kalami sahabati wat tabi'in, yake cewa dukkanin maganar sahabbai da maganganun tabi'ai, thumma kalamu sa'iril a'imma, yake cewa dukkanin maganganun malamai guda hudu, yake cewa mamlu'un, yace abu ne wanda yake a ciki, bima huwa da abinda, imma nassun ko dai nassi ne daga alqur'ani, wa imma nassun ko dai nassi ne daga alqur'ani, wa imma zahirun ko ku wata magana ce wadda take a bayyane, fi anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa kulli shay, yake cewa Allah madaukakin sarki yana a saman komai, wa aliyun ala kulli shay, Allah shine ya daukaka akan komai, wa annahu fawqa al'arshi, yake cewa Allah madaukakin sarki yana akan al'arshin shi, wa annahu fawqa as-sama, kuma Allah madaukakin sarki yana a sama. Haka ya ƙara cewa man aktharan nadhr, yake cewa duk mutumin da yayi yawaita dubawa, fi athari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, alima bil idrari, yace wannan mutumin zai sani, zai tabbatar da cewa annahu qad alqa ila al ummati, Allah madaukakin sarki ya jefo a cikin wannan al'ummai, anna rabbakumul ladhi ta'budunahu, ubangijinku wanda kuke bauta ma, fawqa kulli shay'in, yana a saman komai, wa ala kulli shay'in, Allah shine yake akan komai, fawqa al'arshi, Allah shine wanda ya daidaita akan al'arshin shi, fawqa as-samawati, a saman sammai guda bakwai, yake cewa wa alima anna ammata as-salafi, yake cewa kuma an sani cewa dukkanin gamagarin wa'anda suka gabace mu malamai na kirki, kana hadha indahum, wannan shine abun da yake a wajen su, mithla ma indahum anna Allah bi kulli shay'in alim, kamar yadda suka tabbatar da cewa Allah mai ilimi ne a bisa dukkanin komai, suka tabbatar da cewa Allah mai iko ne a bisa komai, wa annahu la yanqulu an wahidin lafadhun, yake cewa tunda ake ba a taba samu ba a cikin malamai na kirki, sahabbai da tabi'ai wa'anda suka wuce, yake cewa ba a taba samu ba daga cikin su wani ya ce yawman minad dahar, koda dai su dai ne a shi'a a zamani, inna rabbana laysa fawqa al'arsh, yace ba a taba samu ba daga cikin salaf, daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin tabi'ai, ba a taba samun ba wanda ya kuran ya kuskura cewa Allah madaukakin sarki baya sama, aw inna istiwa'ahu alal arsh kastiwa'ihi alal bahr, yake cewa babu wanda ya taba cewa kamar yadda Allah ya daidaita akan al'arsh, kuma haka Allah ya daidaita akan teku, ila ghairi zalika, yake cewa da ma maganganu irin wanda ba wannan ba, min turrahatil jahmiya, na daga abinda aljahmiya ba su yarda da shi ba, wanda su suna ganin cewa Allah madaukakin sarki yana ko ina, bima'ana lokacin da kake aikata alfasha Allah yana nan a kusa da kai, lokacin da kake fitsari Allah yana nan a tare da kai, lokacin da kake tutu Allah yana nan a tare da kai, lokacin da kake tare da iyalinka Allah yana nan tare da kai, lokacin da kake kasuwanci Allah yana tare da kai. A'a, wannan ba ita ce ba aqida ta ahlus sunna wal jamaa, aqidan ahlus sunna wal jamaa shine Allah madaukakin sarki yana a saman al'arshin shi, ya daidaita akan al'arshi ta bakwai, wanda babu wani abu wanda yake saman Allah madaukakin sarki. Al-Imamu Dhahabi a cikin littafin shi da ya wallafa akan al'arshi, yayi littafi sukutum dan ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana akan al'arshi, yake cewa ad-dalilu ala anna Allah ta'ala fawqa al'arshi, yake cewa dalilin da zai tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki yana akan al'arshi, فوق المخلوقات دكرن وسهلتو دك السني يكي تيوا الله ينهى أسامن سو يتي ليس بداخل في شيء منها yace babu wani abu da za a ce wai ya shige maka ka kasa fahimtar cewa Allah madaukakin sarki yana saman al'arshi ta bakwai ya daidaita yake cewa akwai ayoyi barjat akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barjat wanda mutumin da yake da cikakken hankali ba zai yarda ba a ce mishi Allah yana ko ina ba zai yarda ba a ce mishi Allah yana nan tare da shi lokacin da yake wuridi ba zai yarda ba a ce Allah yana tare da shi lokacin da yake aikata wani aiki sai dai a ce Allah madaukakin sarki yana tare da shi da ilimin shi yake cewa ala anna ilmuhu fi kulli makan sai dai abinda ake so mai imani ya kudirce shine ka yarda da cewa ilimin Allah madaukakin sarki yana a dukkanin wani wuri da ka sani da ma wanda baka sani ba yake cewa alkitabu wasunna yake cewa alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'us sahaba yake cewa abinda sahabban manzo Allah suka tafi akan shi yake cewa wattabiina yake cewa da haka waɗanda suka zo bayan sahabbai yake cewa wal a'immatil muhdiyina yake cewa da al'ummomi su waɗanda Allah madaukakin sarki ya shirya su irin su Imamu Malik irin su Imamu Shafi'i irin su al-Imamu al-Hanbali wannan duka sun tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana a saman al'arshin shi amma an samu wasu zindikai waɗanda su a fahimtar su bisu yarda ba cewa Allah madaukakin sarki yana sama akan al'arshin shi kamar yadda Fakhruddin Razi ya fassara a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa a amintum man fis sama shin yanzu ku kun amince wanda yake sama yake cewa la yumkin ijra'uhu ala izhariha bittifaqil muslimin yake cewa wai ba za a yarda ba a ce Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi duk da cewa musulman duniya sun ittifaki da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ba yadda za a yi ka ce musulmi sun ittifaki akan abu musulman duniya tun daga sahabban manzon Allah tun daga alqur'ani tun daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabbai tun daga tabi'ai ka ce wai sun yarda cewa Allah madaukakin sarki yana sama amma wai kai ka ce abu ne wanda ba zai yiwu ba kuma Allah manzon Allah ya gaya mana cewa al'ummar shi ba za su taru akan bata ba babu yadda za al'ummar duniya ta tattaru akan al'ummar musulmi ta tattaru akan abu guda wani mutum ya ware ya ce wannan abun bai tabbata ba zaka ga cewa wannan mutumin baya akan wata hujja wadda take mai tabbatar mishi da haka nan yake cewa idan aka ce Allah madaukakin sarki yana sama to zai iya kasancewa akwai wani abu wanda yake kewaye da Allah madaukakin sarki sai ya kasance sama al'arshi yahi sama girma sai ya kasance Allah madaukakin sarki wani abu ne dan kadan ko ya kasance Allah madaukakin sarki wani abu ne kamar yadda yake cewa shay'an haqiran bin nisbati ila al'arshi wal iyadu billah yake cewa idan muka yarda cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi sai ya kasance Allah wani abu ne dan karami akan al'arshi yake cewa wadhālika bittifāqi ahli al-islāmi mahālun yake cewa wannan duk da cewa musulman duniya sun yarda akan shi yake cewa wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba to aqida yake cewa sai dai wannan ayar a awwala ta amata wasu tafsirai na daban amma dai shi bai yarda cewa ba al-mu'tazila ba su yarda cewa ba Allah madaukakin sarki yana sama to wannan aqida ce lalatacciya aqida ce gurbatacciya aqida ce wanda bai kamata a ce mai imani ya yarda da ita ba ka yarda cewa Allah madaukakin sarki yana saman al'arshin shi babu wani abu da wanda yake sama ga Allah madaukakin sarki amma taqaqa yadda daidaita wani irin zamani yayi wace irin kujera ce gare shi wannan kuma ba a san mai imani ya zanki ma kanshi ya zanki ma wannan kanshi wannan tambaye Allah madaukakin sarki yake cewa a amincin man fis sama Allah ce shin yanzu kun amince cewa man fis sama'i wanda yake a cikin sama an yakhsifa bikumul ard yakifi kasa da ku fa idha hiya tamur sai ku ga wannan kasai tana tangal da ku wannan kuma baiwa ce da ni'ima Allah madaukakin sarki yayi ma dan adam da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya sa wannan kasar ta zankin motsawa lokaci zuwa lokaci duk mu firgita hankalin mu ya tashi amma Allah madaukakin sarki saboda rahamarsa da tausayawarsa ga bayinsa sai bai yi wannan ba Allah madaukakin sarki sai ya rufe mana da misali nabi cewa awalam yarau ila tayri musakharatin fi jawi samai ma yumsikuhunna illa Allah Allah yake cewa shin ba za mu duba ba mu ga zuwa ga tsuntsaye lokacin da suke shimfuda fukafukan su zuwa ga sama Allah yake cewa ma yumsikuhunna illa Allah babu mai rike su da in ba Allah madaukakin sarki ba haka kai ma arzikin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka da zai zama naka ma yumsikuhu illa Allah babu wani wanda isa ya rike wannan arzikin in dai ba Allah madaukakin sarki ne ba haka kuma da Allah zai kaddara ba za ka samu wani abu ba to kuma babu wanda isa ya kwato wannan abun ya baka in dai ba shi Allah madaukakin sarki yayi niyyar baka ba Allah yake cewa illar rahman babu mai rike su sai Allah wanda yake shi mai rahama ne wannan kuma malamai sun tafi cewa sifa ta wannan sunan tana mai tabbatar mana da cewa Allah shi mai rahama ne mai tausayi ne mai jin kai ne idan kana da wata damuwa ko kana da wata bukata ko kana da wani abu da kake nema bai kai sai ka yi aka halaka yake haram ba bai kai sai ka cuci wannan ba bai kai sai ka je an buga ma korai ba bai kai sai ka je an saka kai wani yanka ba wanda Allah bai yarda da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi ba sai mutum ya roka zuwa ga Allah wanda yake shi mai rahama ne mai tausayi ne ga bayin shi anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh